Yau dan talin VOA bakwancin wayasan.
Daga College of Arts, Science and Remedial Studies, Department of Sociology kenan.
Ba ni labarin ki a takaici.
Ni dai an haife ni a unguwar Sani mai Nage, inda anan ne na fara yin makarantar allo kenan, makarantar Islamiyya. Daga nan kuma muka tashi daga Sani mai Nage muka koma Kwana Jabi kenan a ƙaramar hukumar Nasarawa. A nan na yi fara da na yi makarantu gaskiya primary secondary school duk da yawa haka.
Duka a Kano kika yi?
Duka a Kano ne karatu ne primary school ina Ƙaura Goje special primary school. Daga nan na shiga kwalejin ‘yan mata ta Gezawa. Na yi karatu daga JS1 zuwa SS1. Daga nan kuma sai aka dawo da ni Ahmadiyya saboda ana tunanin ya ta na rubuta mata wasiƙa na turanci sai ta ce kai lallai ban san komai ba turancin bai yi ba kwata-kwata da haka kuma ni a lokacin da na rubuta wasiƙar ni ce na fi kowa ci a ajin ina da 7/10 to ganin haka sai yasa nake tunanin ina da hazaƙa a turanci sai na ɗauka na copying na sa posta na turawa postal address na tura mai yayata tana gani ta ce ya za a yi ba cike SS1 ce irin wannan turancin ta ce ba ta yadda ba sai aka dauke aka dawo da ni Ahmadiyya Secondary School a nan dai duk cikin Birget din nan to bacin na gama Ahmadiyya Secondary School sai na je Bayero University na yi diploma a crime management prevention and control
abinda kike so kenan
to gaskiya ba shi nake so ba asali na fi son zama lawyer so da naje na ce ni ina son zama lawyer to bani da English bani da literature no ina da literature bani da English sai aka ce tunda bani da English ba za a iya bani ba dan haka sai na kawo turanci dan haka ne ko me kun ƙara jira shekara daya sai aka ce to me kun jira shekara daya why not je in yi karanta crime management prevention and control ina gama shi za a bani lower level 200 sai na tafi na je na yi diploma in crime management prevention and control bayan da na gama diploman sai kuma ya zama na zama na shiga wani hali na soyayya ko in ce da kauna a course inda na karanta crime management prevention and control tamkar wani a karatu ne wanda ke yaki da wanda ke karantar laifuffuka da kuma yanda za a hana ko a dakile a afuwar laifuffuka to ganin haka sai na ga kuma karatu ne da zai sa zaka zo in contact da mutane masu yin laifuffuka za kuma kan gaba da shawari akan yanda za a hana afuwar laifuffuka to a dalilin wannan sai na ji kuma ina son wannan fannin na sociology din sai na haƙura da lawyer sai na yi zama na a sociology sai na samu admission sai na yi degree ina a sociology bayan da na gama degree ɗina sai kuma na dawo sai na yi masters ɗina dai still high law a sociology amma kuma sai na specializing kenan sai na ƙware a harkar criminology kenan harkar karantar laifuffuka
yanzu misali idan akwai ne laifi a waje kina kallon shi zaki iya fahimtar
shi ya danganta daga yanayin mu'amalarsa da mutane ko kuma daga yanayin yanda yake acting ya zance acting kenan daga ɗabi'unsa zan iya gane cewa wannan mai laifi ne
koda ko misali idan kuma mutum mara gaskiya ne
shi ma haka zalika mara gaskiya da kagan shi zaka iya gane shi kuma idan da akwai wani abu to alamun da za a iya gane mara gaskiya danganta da yanda yake yi idan misali ka zo guri zaka tarar da mutane to sai ka lura duk inda ka shiga wajen taro na farko dai abinda zaka yi zaka fara tunanin duk inda ka je ka shiga kanka a matsayin mu na criminologist ka fara tunani ina ne escape route ɗinka escape route kam tamkar hanyar mafita kenan koda ta kaje ta kazo na biyu kuma zaka lura ka karanci halayen mutanen da ke gurin wane ne wanda ka gani ya koma gefe ɗaya shi kadai da ya koma gefe ɗaya wani irin halayya yake yi ko kuma a wasu mutane ne kaga suna magana idan kaga mutane suna yin kuskus to zaka iya matsa kusa da su ba tare da ka bari sun gane me kake yi ba ka gani shin wannan magana da suke me suke tattaunawa idan ka gano abin da suke tattaunawa ba shi da dangantaka da laifi kana iya matsawa idan kuma ka ga abu ne da yake da dangantaka da laifi sai kuma ka ƙara maida hankalinka domin ka ji me suke amma ba za ka bari su gane cewa hankalinka na kansu ba
to za mu koma baya da aka gama digirin gaba ɗaya aka cika ba ko sai da aka fara aiki
to bayan da na gama digiri sai na fara aiki da ita salat gidan waya kenan
harkokin wannan da kuma kika haraki
to da yake shine farkon abinda aikin farko dai da na samu to kuma a lokacin nan ana an gama makaranta kana neman kawai ina zaka sa kanka kawai sai muka fara da ita salat din to amma da yake dai ba
a aure lokacin
a lokacin bane da aure to amma da yake abinda nake sha'awa bane ba sai ya zama cewa ban maida hankali na akan aikin ba ana cikin haka sai aikin koyarwa ya fito da na samu aikin lecturing anan CAS sai kuma kawai sai na ajiye shi wannan aikin na itisalat duk da cewa shi aikin itisalat zan fi samun albashi mai yawa ina da me zan kira su ne da Hausa kaman a ce bacin allowances let's say you have chances to grow akwai damammaki da dama a itisalat din kuma sannan albashin ya fi yawa kuma how do you call conducive atmosphere ne
aiki yanayin aiki
kuma akwai yanayin aiki mai wanda yake ana kula da mai gamsarwa wanda yake ana kula da haƙoƙin ma'aikata kamar yadda ya kamata
na malanci
ko shakka ba bayan da zama ka hada shi fiye da na malaman makaranta amma saboda sha'awar koyarwa da kuma sha'awar taimakawa al'umma sai ya zama cewa na gwamnati in koma aikin koyarwa sai na koma aikin koyarwa kuma ina fatan cewa insha Allah a koyarwa zan mutu
gaci mace kina koyarwa ina fitin matsaloli ta fannin na ɗaya ke mace ce wata kila za a ga gazawarki sannan kuma a bangaren dalibai ya ake gwagwarmaya da su
gaskiya a fannin zancen kasancewa ta mace gaskiya bai taɓa sa na samu matsala tun da na fara koyarwa babu wani abu da aka taɓa cewa malama Maryam ba za ta iya ba saboda ita mace ce a zahirin magana ni ban taɓa samu wannan matsalar ba kuma ɗalibai ko shakka babu za ka ga cewa da akwai challenges kala-kala amma kuma ba wai duk wani abu ne da ba za a iya
ba wani iri ake samu wani ne wani irin ƙalubale da kika taɓa fuskanta tun da kika fara karatu
to
harkar
koyarwa ina ganin da akwai irin na yaro kai mishi magana kuma in kai mishi magana ya iya fitowa ya nuna maka cewa ya nuna rashin isarka to ina ga ana samu irin wannan kalubalen to amma da yake makarantar gaskiya akwai jajirtattun jami'an tsaro da kuma hukumar makaranta ba ta wasa da irin wannan rashin daraja malamai ko rashin da'a na dalibai to sai ya zama cewa gaskiya abu ne da yake za a iya controlling
takaice wani irin shawara zaki ba matasa musamman mata
shawara ta ga matasa shine babu wani abu da ke canza mutum aji ana nufin kenan kaman aji a na rayuwa akwai aji na farko akwai aji na tsaki akwai aji na ƙarshe wanda a turanci ake cewa akwai first class akwai middle class akwai lower class to babu wani abu da ke daukan mutum daga shi ba komai bane ba ya zama wani tamkar ilimi dan haka ba abin da yafi cancanta da mata da kuma matasa gaba ɗaya da ya wuce ilimi dan haka matasa a jajirce wajen neman ilimi
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya